أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله والحمد دائما يقول العبد كودي وشباب بابا أبن دي سيدي الحمد لله من قودي وعلا ميكوا ميكومي ميكون يدهانا واندي قدر رأي ورمو zuwa wannan rana mai albarka, wannan rana mai girma, ranar talata 25 ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443, wanda ya daidai da 26 ga watan hudu miladiyar annabi Isa 2022. Mu sake dawowa kan karatun mu a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka tare da mutane masu albarka. A jiya mun tsaya dai a cikin suratul shura, a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ƙara gaya wa bayi irin gwaggwaban ni'iman da ya musu. Daman yana daga cikin abin da surori Makka suka keɓanta da shi bayan sun yi maganan wato annabta, sun yi maganan tashin alkiyama, to sukan yi maganan Allah, ma'ana karetakar Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ko Allah daman ba a gane sai da halittarsa, to anan sai ka ji Allah yana irga wa bayi ni'imomi da ya musu don su ga wa'innan ni'imomin, su san cewa wa'innan ni'imomin Allah ne ya yi su. To Allah da ya yi wa'innan ni'imomin shi ne fi cancanta a bauta masa. Cikin wa'innan ni'imomi Allah ya faɗa mana wata ni'ima mai girma da ɗan adam baya ba zai iya rayuwa ba sai da ita, ita ce ni'ima ta ruwan sama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cewa yana sauko da ruwan saman bayan an rasa. Yana da dama ko da yaushe ta zubo ruwan saman kamar yake da dama ko da yaushe zubo arziki, amma sai wani lokaci ya tsare ruwan da zai kawo ba, saboda mutane su gane muhimmancin ruwan idan ruwan ya zo. Wannan aya kamar yadda muka faɗa jiya, an samu kamar yadda Imam Qatada ya kawo, yake cewa lallai wani mutum ya zo ya samu Sayyidina Umar radiyallahu anhu, ya ce masa qahada al-mataru wa qalla al-ghaythu wa qanada an-nasu, wato fa ruwa yayi fari, ruwan sama yayi fari, an samu karancin ruwan sama, mutane kuma suna cikin bukatar ruwa. Fa qala sayyidina Umar yace mudirtum insha Allah, in Allah ya yarda za ku samu ruwa. Summa qara'a sai karanta wannan aya, wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu, Allah shine wanda yake sauko da ruwan sama bayan an ebe tsammanin zuwan ruwan saman, kuma wa yanshuru rahmatahu sai ya da rahmarsa. Duk da wasu malamai sun ce wa yanshuru rahmatahu kamar Imam Saddi yace wa yanshur rahmata, wato Allah yana daga cikin baiwarsa idan yayi ruwan saman sai ya yada rana, anan kuma rana ce ta zama rahmatu kamar yadda Imam Saddi ya kawo. Wato Allah sai ya kawo rana bayan an yi ruwan sama, sai duk inda ya jijjike sai kaga ya bushe, rayuwa kuma ta ci gaba da ainihin gudana. Sannan duk shukan da ya sha damshi sai ya sha ranan, wannan ranan ma yana buƙatar ta. Idan ya zama ko da yaushe yana cikin damshi, to bukata ba za ta faru ba. Su malamai kuma suka ce a'a, ai rahmata din duk dai ana nufin ruwa ne, ayi ruwan ya dauke a sake a yi shi, ko ayi shi dan kadan a zo a sake yin sama yawa ya zama ya ainihin yi fadi. Sannan Imam Muqatil shi kuma yake cewa wannan aya ma da muka karanta tana da sababun nuzul, cewa wannan aya ta sauka ne ga mutanen Makka lokacin da aka yi musu farin nan na shekaru 7, sai Allah subhanahu wataala ya sauko musu da ruwan sama. To shi yasa Allah subhanahu wataala, saboda an ce annabi yayi addu'a lokacin da kafirai suka kure shi, sai ce Allahumma ij'alhum sinina kama ja'alta li ali yusuf, ko kama qala sallallahu alaihi wasallama, ya Allah su ma yana mutanen maka a jarabe su da ruwa da rashin ruwa wato shekarun kunci da wahala kamar yadda ka jarabi mutanen annabi Yusuf sai aka rike musu ruwa shekara bakwai to daga baya kuma sai aka yi musu ruwa Allah ya sauko da wannan ruwa sannan wasu malamai kuma suka ce a'a ai nazalat fil arabi wannan aya ta sauka ne akan wancan balarabin kauye da muka bada labarin sa jiya wanda yazo ya roki banza Allah sallallahu alaihi wasallama ana khutba yace ana buƙatar ruwa annabi kuma yayi addu'a aka ainihin fara ruwa wannan kenan muka kare wannan aya Allah ya kare ta da wallahu wal waliyyu wal alhamidu Allah ya kare ta da sunayen nan nasa guda biyu Allah shine al waliyyu Allah shine alhamidu Allah shine masoyi majibinci sannan kuma shine abun godewa to anan malamai maula musa ibn faida shi ibrahim an yasir radhiyallahu anhu yake cewa wannan yake nuna maka wato girman mu'mini kai kokari ka zama mu'mini kamar yadda zamu ga wannan sura tana ta jan hankalin mu kan mu'minai an tana da musu kaza mu'minai za ka karbi addu'an su mu'minai za ka ji ana ta jan hankalin mu yace to fa idan mutun ya zama mu'mini to fa Allah subhanahu wataala ya tara masa alkhairai kenan sosai ya zama wato shi kadai ne amma kuma yana dauke da sunayen Allah guda uku mana yana dauke da sunan Allah na assalamu saboda shi musulmi ne sannan yana dauke da sunan Allah na almu'minu saboda shi mu'mini ne sannan yana dauke da sunan Allah na alwaliyu saboda shi waliyi ne ma'ana ya zama waliyi shehu yake cewa da'ira ta walittaka wato tana da fadi fiye da da'ira mata annabta wato dukkan annabawan Allah waliyai ne amma ba wai dukkan waliyai ne annabawa ba ma'ana duk wanda kaji Allah ya nada shi a matsayin annabi to da waliyi ne ya zama waliyi sannan ya zama annabi dan haka sai ya zama walittaka yake shehu yake ce bana a gurguje tana kasuwa kashi biyu akwai wilayatul kubra akwai wilayatul sughra akwai walittaka babba akwai walittaka karama yake cewa fasughra walittaka karama din ita ce kullu man ittasafa bi sifatin min sifati allati madaha ash-shari'atu al-muhammadiyya shine wanda duk ya sifantu da sifar da shari'ar musulunci ta yabeta to wannan ya zama waliyin Allah amma wilayatu sughra ma'ana shehu ya bada misali yace kamar madahati ta'a mun san shari'ar musulunci ta yabi biyayya sai ka zama mai biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan madahati sala walittaka wato shari'a ta yabi sallah da aka sallolin farilla kenan sai ka zama mai kula da sallolin farilla sannan na uku wa qiyamal layli shari'a ta yabi mai tsayuwar dare har ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna daya daga cikin sahabbansa Abdullah ibn Umar yake cewa ni'mar rajulu Abdullah ibn Umar law kana yaqumu min al-layli ma dallada wannan matashi Abdullah dan Umar da yana samu da daddare wato ya tashi qiyamul layli sannan wasiyam shari'a ta yaba azumi nabiyar wazuhudu shari'a ta yaba gudun duniya wal karamu shari'a ta yaba mutunci da karamci da kyauta wal wara'u shari'a ta yaba tsantseni wal afafu shari'a ta yaba kamewa mutun ya zama wato mai kamewa dan haka sai ya zama shehu yake cewa duk wanda ya sifantu da wayannan sifofi to waliyun ne amma waliyu shari'ati ya zama wali amma a mataki na shari'ar musulunci illam yakun arifan billah in dai ba ya samu wani ilimi na ma'arifa na sanin Allah ba to fa huwa bil wilayati sughra to yana walittaka karama amma idan ya hada wayannan kuma sai ya zama ya san Allah to wannan ya zama arifi to nan kuma kaga ya zama ya samu wilayatul kubra kenan shi yake cewa wal waliyul ladhi ma'anahu al arifu billahi alladhi wasala ila hunalika hadha waliyun bil wilayatil kubra daka wanda ya san Allah kuma ya hada da kiyayewa da ka'idodi na shari'a to lalle wannan shine ainihin wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wilayatul kubra ma'ana walittaka babba don haka mu kula mu ainihin zama daya daga cikin waliyai ko da wilayatul sughra din saboda Allah subhanahu wataala ya idlaki ne cewa wallahu waliyul mu'minina, Allah shine majibincin mu'minai, kuma zalika bi anna alladhina amanu zalika alladhina Allah yake cewa afala yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim damara Allahu alaihim wal kafirina amsalwa zalika bi anna Allah mawla alladhina amanu wa anna al kafirina la mawla lahum. Allah shine majibinci masoyi ga wanda suka yi imani, amma kafirai wannan Allah ba ruwansa da su, albana Allah bai zai jibinci al'amarin su ba. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi, duk wanda ya gaba da waliyina Allah ya ce to na sanar da yaki tsakanina da shi. Anan malamai suka ce akwai mafhumul mukhalafa, ashe kenan duk wanda ya so waliyina ni kuma zan so shi, duk wanda ya so waliyina zan so shi, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kan iyalin gidansa, ana harbul liman harabakum wasilmun liman salamakum, cewa ni wato abokin yaki ne ga duk wanda yace zai yake ku, kuma abokin zaman lafiya ne ga duk wanda yace zai yi zaman lafiya da ku. Dan haka daga nan ne aka samu mafhumul mukhalafa, tunda Allah yace yana da bayin da yake so, to lalle ashe kenan idan in kuma yace har idan ka nemi ka yake su, idan ka nemi ka kisu zai yake ka, ashe idan ka so su kuma zai taimake ka. Dan haka mu kula da wannan abu ne da abu da ya shafi wilayatul kubra. Allah subhanahu wataala ya datar da mu, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mana da ake hawa wannan walitaka, ya ce ana hawa wannan walitaka ne wato da kiyaye farillai da kuma kiyaye sunnoni. Wannan sura kamar yadda muka sani sura ce da take maganar tauhidi, da haka yanzu kuma ayar da aralan mai karanta mana yau mun ji Allah subhanahu wataala yana jan hankalin mu, daman shi Allah yana da ayoyi guda biyu, akwai al-ayatul kauniyya, akwai al-ayatul shar'iyya, akwai ayoyi na shari'a, akwai ayoyi kuma kauniyya, ma'ana na duniya da abinda dan kewaye dan adam, wanda zai gani ya nuna masa akwai Allah subhanahu wataala. Dan haka Allah subhanahu wataala sai ya bada labari na ainihin wannan ayatul kauniyya din. Allah ya ce wa min ayatihi, yana daga cikin ayoyinsa shi Allah, alamomin da suke nuna samuwar Allah subhanahu wa ta'ala, khalqus samawati wal ard, halittan samai da ƙasa, wato wannan sama da aka halitta da wannan ƙasa da aka shimfiɗa, muna ganinta Allah ya faɗi irin yadda yayi ta da ban ƙayi. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha, Allah shine wanda ya ɗaukaka wannan sama, ma'ana ya halicce ta ba tare da wato wani ginshiki da ya rike ta ba. Wannan abun mamaki ne, muna ganin ko rufin hularmu inda ba a samu abin da ya tatto kare ba, dan rufin zai zauna bai zai zauna ba, amma ga fadin sama gaba ki dai duk fadin tan nan, Allah subhanahu wataala saboda cikar ikonsa da fadin mulkinsa ya shimfiɗa ta bai tokare ta da komai ba subhanahu wataala. Sannan yazo ya shimfiɗa ƙasa yadda za ta dace da rayuwarmu. Allah ya ce wa ma basa fihi ma min dabba, da abinda Allah subhanahu wataala ya yada cikin wayannan samai da kuma cikin wayannan ƙasai na ainihin halitta, ma'ana in an ce dabbatu huwa kullu ma yadubbu ala al-ardi minan nasi wa ghairihim, shine duk abin da yake tafiya akan ƙasa wato na mutane da wasunsu. To anan ne ma malamai suka gano cewa lalle akwai halittu na musamman a sama, akwai kuma halittu na musamman a ainihin ƙasa. Dan haka a ƙasan anan ne ma Allah subhanahu wataala ya zuba wasu halittun da yawa wanda ma bai zuba irin nau'o'in su a sama ba, kamar yadda Allah yake gaya mana cikin wata aya a cikin surat Luqman, Allah yake cewa Allahu alladhi khalaqa samawati bighairi amadin tarawunaha, Allah shine wanda ya halicci sama ba tare da ginshiki ba kuna ganinta, wa alqafil ardi rawasiya, sannan Allah ya zo ya jefa manya-manyan duwatsu akan bayan ƙasa, wato antami da bikum wa basa fiha min kulli dabba, don ba ku kariya, sannan Allah ya yada dukkan wata dabba, dukkan wata halitta da kaga tana yawo a ainihin bayan ƙasa. duk yadda take komin girmanta komin kankantarta Allah subhanahu wataala shi ya ainihin kawo ta anan a Imam al-Qurtubi shi kuma yake cewa wa ma basa bihi ma min dabba tunda Allah yayi magana dabbatu wato ana nufin abun da yake tafiya kan kasa yace to da abun da Allah ya boye a cikin kasa shi Allah yake nufi anan yace shi kuma yana ga ayar da take fassara wannan aya ita ce ayar nan ta cikin suratul rahman da Allah yake cewa yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan a cikin kasa idan aka haka za a samu lu'lu'i da murjani kaga Allah ya zuba su a cikin kasa mu nan Najeriya mu ma sheda ne ko in an haka za a samu man fetur in haka za a samu gold in an hada za a samu zinari arziki daban-daban Allah subhanahu wataala ya ainihin watsa a cikin wannan kasa kamar yadda kuma ya zama arziki daban-daban Allah subhanahu wataala ya watsa a cikin ainihin wannan sama akan wannan aya Mullah Musa bin Faidati Shi Ibrahim ya radiyallahu anhu yana bada labari yake cewa yayin da kasar Russia Russia kenan ta fara wato harba na'uranta zuwa duniyan wata ma'ana suka keta sama har suka je su duniyar wata yace to shehu yace daidai wannan lokacin naje Misra naje Jami'atul Azhar a Misra wanda an sani a tarihin mu bakaken fata gaba daya ajami babu wanda Allah ya masa wannan baiwa kamar Maulana Musa bin Faida Shi Ibrahim ya radiyallahu anhu a ce larabawan Misra wanda suka rubuta fa kofar garin su kafin Sheikh Umar al-Futi yazo an ce su rubuta kofar garin su simaka alf irin abun nan dai da kana suka fada ko da mai gazo an bika ko to su yafi wannan ma abun da suka rubuta simaka alf wai duk abun da kake ji da shi akwai dubunka anan ba kai kade bane to duk abun da ka zo kake ji da shi to akwai dubunka anan amma an ce Sheikh Umar al-Futi mutumin Afirka shi ya fara karyawa amma shi ma bai samu daman hawa mimbarin Jami'atul Azhar ba sai Maulana Musa bin Faidati Shi Ibrahim ya radiyallahu anhu amma dai Sheikh Umar al-Futi shi ya fara karya musu wannan rakwad din sai da ya ga wannan allo sai kama shi da karfi sai karya shi jefar jama'in gari suka ce ya za ka yi haka yace a to ai kariya ka fada ya za ku fada kariya kuma bar kariya ana kallon kariya wani dauka gaskiya ce ya za ku ce simaka alf kun san ya mutanen da za su zo Misra ne za ku ce duk wanda ya zo Misra kuna da dubun sa duk abin da yake ji da shi akwai irin sa dubu sai ce to iri na daya ma ba ku da shi balle iri na dubu in kuma kun musa ku zo mu gwada ai sai suka taru kuwa aka taru sai ce to yanzu abin da za a yi ba ku san ni waye ba ni ma ban san ku waye ba abin da za mu yi daga ni har ku kowa ya irga nasabarsa alal aqali irgawa kansa kaman kaka 100 ni ne wane misali Tijani dan Umaru shi kuma Umaru dan Muhammadu Muhammadu dan wane dan wane dan wane dan wane kai ta irga sai ka je 100 ai kaga in kai wannan ai za a san ka ko haba suka fara wani da ya je 7-8 sai kama memece in da zai je 20 in aka ce ya dawo ya sake memeta sai ka je ya sake cancanta wasu bai rike ba sai duk suka gagara kowa yin yabo sai ya gaza da ka kai wani adadi sai shi Umar al-Futi ya ce to da ka ta memeta da ka dawo ana memetawa sai a ji abun yana ta yana shigan juna ma'ana ana saba amma shi Umar al-Futi a lokacin ya zauna sai da irga musu kakanninsa 100 ya sake memetawa sau biyu ya sake memetawa sau uku yace don haka daga yau kare Allah nan ba maganar simaka alf iri na guda daya ma ba ku da shi ai sai ba ku san ma kanku ba in dai mutum bai zai iya ma irga kansa nasabar kaka 100 ba to ai bai san kansa ba subhanallah to haka har lokacin da Maulana Musa bin Faida Shi Ibrahim ya radiyallahu anhu an ce shehu ya je Misra sanadin babban almajirin sa Sayyidi Barhama Job Barhama Job an gayyaci shehu a Jami'atul Azhar bai samu zuwa ba sai ya tura Barhama Job Barhama Job ya zo ya gabatar da karatu sosai a Jami'at Al-Azhar, suka ce to wannan wai almajirin ne ma ya zo ba malamin ba, ce kai amma to muna buƙatar mu ga malamin kan nan, ce to shikenan a sa rana. Sa rana aka gaya wa shehu ya sa musu rana, ya ce to rana kaza zai zo. Suka ce to da Allah suna so ya musu bayani ta ina yake so ya zo, zai zo ne ta jirgin ƙasa ko zai zo ta jirgin ruwa ko zai zo ta jirgin sama, ka san ita misalin Allah ya mata wannan baiwan, ko ta ina ta wannan hanyoyin uku zaka iya zuwa. Shi ya ce a ni dai nace muku zan zo rana kaza, ku bari kawai na zo shehu. Shikenan kuma haka aka yi, shehu ya zo ta jirgin saman, bayan ya sauka bai gaya musu ya sauka ba, kwatsam kawai sai suka gan shi a gate din Jami'atul Azhar. Shikenan sun ruga an yi airport, an ji cewa lallai akwai alamar bako ya sauka a airport, sai ga shehu a jami'a. Shikenan aka zo aka sama wa shehu wani otel wanda bai taka kara ya karya ba, saboda suna ganin shi bakar fata ne, kuma ya za a yi a ce yana da irin wannan karatu, shi ne kuma malamin wancan ma da ya zo ya gabatar da karatu. Shikenan a gari ya waye, aka zo aka taru, ce to muna da tambayoyi ne da za mu yi maka, asali tambayoyin guda 100 ne, amma mun leka mun leko mun tace sun zama 50 din ma mun tace su mun maida su sun zama 10 a sun zama 20, daga 20 ma mun tace sun zama 10. Shine sai shi yace to naji, amma ni ban so a ce kun rarrage su kun tace ba, yadda kuka yi su a 100 ku yi su a 100 zan amsa muku. Karama ta waliyi, dama mu fara da maganar walitaka kafin mu shiga wannan aya. Suka ce to yanzu mai kaza ba, tunda ka ce a dawo da tambaya 100 gaba daya, mu ma tambaya daya ka bada amsa ne har a gama, ko kuma ya kake so a bi tsarin? Yace a karanto 100 duka. A karanto su duka kawai 100. Haka suka gama karanto 100 nan duka. Bayan sun gama karanto 100 nan duka, sai shi ya kama bada amsa. Tambaya ta farko an ce ka tambaya kaza ce, to amsan ta kaza ne. Tambaya ta biyu an ce tambayar kaza ce, amsan ta kaza ce. Shi ya gama ba su amsan tambaya 100 nan gaba daya, sai ya ce to ne kuma zan muku tambaya daya. Ai kaga ya kamata su yadda ko? Ah, tunda yadda suka masa tambaya 100, ai bai kamata su ki yadda an musu tambaya daya ba. Yace menene alakar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wannan kawai ita ce tambayar da yake so ya musu, dan duk wannan dagar da suke ba su gane wannan alakar ba ce. Mecece alakar da take tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Wani ya tashi ya danyi kokari, ah huwa nabiyun, annabin Allah ne, annabi ne daga cikin annaban Allah, don haka nubuwa ce tsakanin sa da Allah. Ce naji, amma ba haka bane. Eh, ba haka bane. Ai Allah ya bashi abinda bai ba sauran annabawa ba, don haka in nubuwa ne, me yasa Allah ya ce wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'dhin, mun fifita wasu annabawa kan wasu annabawa? Ashe ba nubuwa bace? A risala, wancan ya faɗa, wancan ya faɗa, ƙarshe dai suka ce kai mun ba da gari, shi uka faɗa kawai. Sai ya ce alaƙar da take tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce soyayya. Allah yana son annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi yana son Allah subhanahu wataala. Wannan alaƙar ita ce, ya kawo hadisin nan na Musnadul Firdaus al-Juz'ul Mafqut, ma'ana Allah ya faɗa cikin hadisul Qudusi, kuntu kanzan makfiyan lan uraf, Allah ya ce na kasance taska rufaffiya wacce ba a sanni ba. Fa ahbabtu an urafa, Allah ya ce sai na so a sanni. Soyayya ta zo ko ba ta zo ba? Ya ce fa khalaqtu khalqan fa bi arafuni, sai na halicci wata halitta ita ce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, da ita ce aka sanni. Duk wanda ya san Allah to ya san Allah ne sanadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita da wannan ita ce alaƙar da take tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ita ce alaƙar da ake so ta zama tsakanin kowane bawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa muka ji sahabi da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama menene tanadin ranar tashin alkiyama? Ai ya tambaya shi ne tashin alkiyama, Annabi yace me ka tanada? Yace na tanada son Allah da son manzo Allah. Annabi yace to ka gama shiri. Eh, in dai kana son Allah kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka gama shiri. Anta ma man ahbabta kana tare da wanda kake so. Don manufar Allah a cikin halittarsa shine a so masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a girmama masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan manzon Allah yafi so, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi girmamawa. Shi yasa dan adam ya zama yafi mala'ika. Eh, an yi ta muhawara, malamai sun ta kara junan sani da dan adam da mala'ika ne fi daraja. Ce dan adam yafi daraja saboda ai Allah bai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a jinsin mala'iku ba. Allah ya annabi Muhammadu ne a jinsin yan adam. To anan shehu ya ci gaba da wayar musu da kai, yace to abin da ya dame ku, ka san a ka'ida idan ka ce kana son mutum to ba za ka saba masa ba. Idan ka ce kana son mutum za ka rika kwaikwayon halayensa. Yace to soyayyar ku ga annabi ce ta yi karanci, shi yasa ma kuke ta irin wayannan abubuwan da kuke yi. Yace ai bari in ba ku wani misali don ku gane yadda tsarin halittar Allah take. Yace ina ne fi daraja a jikin na Adam? Ina ne fi daraja a jikin na Adam? Kai ko kai mana a wai ba a cikin gabbai ba, ma'ana ba a cikin boyun gabbai ba, na zahiri haka ga dan Adam yana tsaye. Ina ne fi daraja? Kai eh, ko duka ne za ka kayin ake kaiwa, kuma ko tarewa za ka kayin ake tarewa ko kai? To ya Allah ya tsara kai, Allah ya kai da gashi. Gashin nan wani iri ne? Ce baki ne. To kaga Allah subhanahu wataala dan ya nuna ba wai launin nan yake amfani da shi ba. Su suna ganin cewa wannan bakar fata ne, ce to ga inda yafi ko ina daraja a jikin Adam sama da shi. Kayin sa gashin me ne? Baki ne. In yayi fari ma sai ka ji an ce abun ya baci. Ko an ce furfura wai furfura kashi uku ne ko? Akwai furfura ta halitta, akwai furfura ta matsala. In matsala da damuwoyi, pressure, karancin bacci, karancin hutu ya ma yawa, za ka yi furfura. Wanda har ma aka ce Annabi Dawud alayhi salam kamar yadda Siddiqul Mishawi ya kawo yana addu'a cikin addu'o'in da yake yi cewa, da kuma wa'azin da yake cewa ka kiyayi matar da za ta sa ka furfura tun lokacin furfuran ka bai yi ba. In matsaloli da damuwoyi suka yi yawa, to Allah sai ya ga furfura ya fi so ko ta ina. Sannan na uku kuma akwai na tsufan shekarun ma, akwai inda in sun kai to za a yi furfura. To amma kaga me ga asalin gashin kan mutum? Baki ne. Ina ne kuma sama a jikin na Adam? Kayinsa. To ina ne ƙasa a jikin na Adam gabaki ɗaya? Ƙafarsa. Ya launin ƙafar yake? Faritas. Farita zanya ake yi, taka shi ake. Inda da Adam ne zai tsara yaya, ai da gashin nan ne zai koma can ko? Farin kuma ya koma can sama. Amma Allah sai ya mai da bakin ya koma sama, ya mai da ƙasan kuma ya koma, farin kuma ya koma ƙasa, shi ake takawa. Sannan shi ya ce ku bude alƙur'anin da muke amfani da su, da takaddun ƙur'anin, da rubutun ƙur'anin. Takaddun wani iri ne? Suka ce farare ne. Yace rubutun fa yace bakaje ne. Yace da za a ce da bakajen a barko da fararen takaddun za su amfane ku? Ya zama takaddu kamar sauran takaddu kenan. Ya zama takaddu kamar sauran takaddu. Dan haka sai yake cewa wannan launin fata da kuke gani, kuke ta kokarin ganin cewa duk wanda ba fari ba to kawai shi kaman ma'ana dan shishige ne cikin addinin musulunci. Yace Annabi ya riga da ya dade da koransa. Annabi ya faɗa cikin hudubarsa ta ƙarshe, la farqa ala ajamin wala arabin illa bitaqwa, babu bambanci tsakanin farar fata da bakar fata sai dai da tsoron Allah. In bakar fata ya ji tsoron Allah, farar fata bai ji tsoron Allah ba, Allah sai ya kona bakar fata, farar fatan ya bar ainihin sa bakin fatan a aljanna. Kuma dan Annabi shehu ya ci gaba da ba su misali, yace in ba ku misali mana kuma na ƙarshe har yanzu, yace ku duba Bilalu dai, Bilalu ibn Rabahin, ya yake bakikirin ne? Amma ya yake a fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama? Farare nawa ya kwantar? Ya kwantar da farare da yawa. To wannan kenan shehu yake ba da wannan labari. yake cewa to a wannan ranan da suka da irin wannan bajinta na ilimi suka ce to lalle suna neman albarkar sa ya hawo wannan minbarin da ajami wanda ba balarabe ba bai taba hawa wannan minbarin ya gabatar da kudu ba a sallar juma'a ba shehu ya hawo ya gabatar da kudu ba lokacin da zai fara gabatar da kudu ba anan ne suka kawo masa labarin cewa kasar Rasha ta tura wato na'uranta na farko zuwa duniyar wata kuma ta yi nasara na ainihin isa wannan duniyar wata din shewe yake cewa shikenan da na hawo minbari na gaba a cikin gabatar da abin da na gabatar sai nake cewa atakallamu fi hadha alhadith fi khutbati zan yi magana akan wannan abu da ya faru a cikin wannan kudubatawa fa qultu sai nace qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wannan abu kaman ku laraba yana ba ku mamaki kuna ganin kaman wayennan turawa wai sun yi wani kokari ne haba wannan ai mu'jizar alqur'ani ne ya ƙara bayyana alqur'ani ya ba da labarin daman haka zai faru shehu yace sai na karanta ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqbaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan har zuwa yursalu alaykum ashwadun min nar wa nuhasun fala tantasiran yace na karanta wannan cewa Allah yana cewa ya ku mutane tarun mutane da aljanu idan da za ku iya ku keta cikin sararin samaniya to kaji Allah shi ya fara magana a sai wai akwai damar da dan adam zai samu ya keta cikin sararin samaniya ko kuma cikin sasannin kasa Allah ya ce to ku keta in dai kuka ga sararin da za ku iya yin haka to ku yi amma ku sani la tanfuzuna illa bi sultan ba za ku iya ketarawa ba sai da ainihin ikon Allah wato bi sultan sai shi yake cewa amma abun mamaki ku duba ku ga wal ardu safinatur rusiya ismuha fi lughatir rusiya sultan yace na'urar da suka yi amfani da ita aka harba aka je wannan inda aka je din a yaren su na rusiya ma sunanta sultan kaga la tanfuzuna illa bi sultan din nan wannan dama alqur'ani mai girma ya ishara akan sa haka shi yake cewa lallai wa min ayati khalqu samawati wal ardi wa ma batta fihi ma min dabba kuma wannan yawo da suka yi ba wata matsala bace yana daga cikin alamomin Allah subhanahu wataala na samuwar Allah subhanahu wataala ya halicci samanai da ƙasa samman guda bakwai ne ko Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al ardi mithlahunna Allah shine ya halicci samai guda bakwai sannan kuma ya halicci ƙasai guda bakwai sannan Allah subhanahu wataala yake cewa ma ba safihi ma min dabba da duk abin da ya watsa tsakanin su na dabbobi mutane aljanu kadarori da suke cikin ƙasa abinda dan adam ya sani da abinda dan adam bai sani ba sai Allah ya ce kuma dan ku gane cikin iko na wa huwa ala jami'ihim idza yashau qadir Allah idan yana so ya hada saman nan ya hada ƙasan nan da abinda ke tsakanin su Allah ya ce shi mai iko ne daman ya faɗa a cikin suratul anbiya alam tara anna samawati wal arda kana taratkan fa fataqnahuma waj'alna min al ma'i kulli shay'in hay Allah yake cewa shin basu yi duba bane zuwa ga basu sani bane na labarin asalin ma yadda saman take da yadda ƙasa take ai yadda suke da arabe suke Allah yake fa fataqan da hade suke fa fataqnahuma Allah yake sai muka raba su waj'alna min al ma'i kulli shay'in hay da haka tunda mu daman a hadisi ke muka raba su to Allah ya ce huwa ala jami'ihim idza yashau qadir Allah mai iko ne yazo ya hade wannan sama din da kasan da kuma abin da yake tsakanin su gabaki daya wannan iko ne na Allah malaman larabci sun yi ta kara junan sani suka ce me yasa akai amfani da huwa ala jami'ihim ba a ce huwa wa huwa ala jami'ihima ba tunda su mafiyanci ai ba masu hankali bane ita sama da kasa da haka ba za mu su mu'amala da mai hankali ba aka ce to ai a cikin ayar Allah ya ce wa ma ba safihi ma min dabba akwai dabbobi wanda dan adam ma dabba ne dabba ne saboda yana taka ƙasa da haka wannan Allah yake gaya mana ikon sa wato cewa wannan saman ga ta nan dai duk yadda muka ganta da karfin ta nan Allah yana da dama ya nade ta kamar yadda yace za a nade ta idza shamsu kuwirat idza sama'un fatratku wa idza alkawakib intasarat in wannan sama ta kekece wato taurarin ma suka waze gabaki daya Allah ya ce duka za muna da iko akan wannan sannan muna da iko kuma wannan ƙasa ita ma mu canja ta kamar yadda za a canja ta ranar tashin alkiyama, wato yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat, ranan da za a canja wannan kasa da ainihin wannan sama din gabaki daya saboda iko na Allah subhanahu wataala. To wannan kenan, Allah ya ja hankalin mu cewa in ma baka gane komai a cikin sha'anin Allah ba, ka tambayi kanka waye sama, ka tambayi kanka waye kasa, sannan kuma waye ke gudanar da su. Allah ya gaya mana a cikin suratul anbiya, law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata, da sama da kasan nan wani wato ubangiji ne ma'ana abin bauta ne guda biyu suke jagorantar su da sun lalace, idan system din lalacewa zai, dan haka sama da kasa yana nuna kadai takar Allah ne subhanahu wataala, shi yasa system ne yake tafiya lafiya lau. Amma da misali ai Allah yake zamu ga da a ce ba ubangiji ne guda daya ba, da wannan zai ce ayi ruwa, wannan yace kar ayi ruwa, ko wannan yace ayi rana, wannan yace ayi dare, kaga da sai ta samu sabani. Har wani batu da har wani lecturer ma malamin jami'a yana ga mana yake cewa, yace shi wato kamar da yadda Abul Atahiya ya faɗa, shi Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahidu, shi Allah a cikin komai yana da alamar da take nuna cewa shi guda ɗaya ne. Yake cewa ya shiga mota ne shi da matarsa suna tafiya, shikenan sai aka kunna AC, shikenan sai ya zama ita ba ta son AC, shi kuma yana bukatan AC, baya son wannan abu da sauke gilas a rika shin iska, yace to kaga fa, kaga cikin mota daya da mulki ya rabu, karshen ta bukata ba za ta biya ba. Yace kuma koda motar yanzu misali a ce ga Mal Ibrahim nan muna tare da shi, misali a ce misajiyan daban wanda yake rikicin tirin daban, dan Allah za su ga lafiya, ha ba inda za a ji ai faduwa za a yi, ko a ce mai taka toto din daban, mai taka birkin daban, kaga karshen ta za a je wurin taka birki, mai taka birki yana kallon wani wuri bai a karaba har a ji akwaza inda za a ji akwaza. To wannan Allah a cikin komai yayi alamar da zamu gane cewa shi guda ɗaya ne. Allah ya datar da mu. Na'am, wa ma asabakum.
Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir.
Allah subhanahu wata'ala kamar da mu karanta shekaran jiya yayi maganar tuba. To nan kuma sai Allah yake gaya mana illa da matsalar da take cikin zunubi, amma kuma shi Allah dake yadda ya gaya mana, ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya gaya mana yadda yake, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim, kaga bayina suna na ghafuru mai yawan gafara, sifata rahimu mai yawan tausayi, amma kuma wa anna azabi huwa al-azabul alim, azaba ta kuma azaba ce mai radadi. To dan haka a wannan tajalli biyun Allah subhanahu wataala yake tafiya, dan haka sai ya zama gashi dai zai gaya mana illar da take cikin zunubi, amma kuma zai gaya mana cewa wannan abun Allah subhanahu wataala ya kawo shi ne domin ya daukaka darajar mu. Ma'ana Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin, babu wani abun da zai same ku na musiba. Ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara musiba, yace kullu ma asa almu'min fa huwa musiba, duk abun da ya bata ran mu'mini yaji bai ji dadi ba, ba haka yaso ba, to ya zame masa musiba. Allah ya ce fa bima kasabat aydikum, a wata riwayan bima kasabat ne ba fa'un din, Allah ya ce fa bima kasabat aydikum, fa'u sababiyya kenan, dalilin sa abunda hannayenku ne suka ainihin tsororoto muku, ma'ana suka aikata muku, wa yafu an kathir, namma Allah subhanahu wataala yana yafi da yawa. Malai yake cewa kal alami wal asqami wal qahdi wal garaki was sawaiki was zalazili wa nahiya, kamar misali radade da ciwo da fari da dulmuyawa a cikin ruwa da tsawa da girgiza da sauran dukkan wani mugun abu da zai samu dan adam, dan adam ya shiga damuwa, to ya sani cewa shine ya jawo wa kansa wannan abun na zunubi da yake aikatawa. da haka nan ma Allah a cikin falalarsa a cikin gafararsa yana gafarta da yawa don a wani wurin yana cewa walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da Allah zai rika kama mutane da abin da suke aikatawa a ce duk abin da kai za a kama ka Allah ya ce to da babu wanda zai rage a bayan kasa amma walakin Allah subhanahu wataala yake ba taraka ala zahriha min dabba walakin akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah yana jinkirta su zuwa ga wani lokaci abin ambatawa sannan kuma al'adar Allah ce duk lokacin da aka yi sabo to sai ya turo jarrabawa wannan jarrabawa ba don komai ba sai dan ya zama kankarewa ga wannan zunubi Allah yana gaya mana fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin wa hillat lahum saboda zalunci da sabo na ainihin waɗanda suka zama yahudawa Allah ya ce sai muka haramta musu abinda da mun halatta musu sannan a wata ayar Allah yana cewa man ya amal su'an yujza bihi duk wanda ya aikata mummunan abu to za a saka masa da shi dan haka muka aikata abu mai kyau mu nisanci sabo in jarrabawa ta zo kuma lalle mu sani cewa sanadin sabon mu ne ta zo sannan kuma ba wai kaskantarwa bane kamar yadda Imam al-Busiri yake faɗa law yamassu an-nudaru hunun minan nari lamaqtila lin-nudari silahu yace wai da zinari wato yana samun walakanta saboda gasa shi da ake yi a wuta yace to da ba za ba masa sai an gasa shi a wuta hasken sai fito ba dan haka Allah sai ya zama gashi zinari ne mai kyau abu ne mai kyau mai tsada amma sai an gasa shi a wuta hasken sa zai fito dan haka a wannan gaba malai yake cewa an rawaito hadisi da a cikin sahihul bukhari da muwatta malik daga abu sa'id al-khudri daga abu hurairah radiyallahu anhu yake cewa wallazi nafsi bi yadihi na rantsi manzo Allah ya ce na rantsi da wanda raina yake hannunsa ma yusibul mu'minu min nasabin wa la wasabin wa la hammin wa la huzni illa kaffara Allah anhu biha min qadayahu babu wani damka ko wahala ko damuwa ko bakin ciki ko wani tashin hankali da zai gamu da mu'mini wato face Allah ya gafarta masa zunubansa da ita annabi yace hatta shaukata yushakuha har kayar da za ta soke shi ko kaya ce ta soke ka wannan sukar kayan Allah subhanahu wataala zai kankare maka zunubin ka da ita sannan har yanzu an karbo hadisi daga nana insha Allah kara mata yadda take cewa idza kasara dhunubul abdi idan zunuban bawa suka yi yawa walam yakul lahu ma yukaffiruha kuma bai wasu ayyuka na alkhairi ko wasu istighfari da zai kankare masa wannan zunubi ba ibtalahu Allahu ta'ala bil huzni Allah sai turo mar wani bakin ciki kawai turo masa wata damuwa wata mittan biramji rai ya baci damuwa a shiga damuwa da bacin rai shikenan la yukaffiruha shikenan sai Allah ya kankare wannan zunubin saboda wannan damuwa da bacin ran da aka shiga dan haka kar ka ga don ka shiga bacin rai kace kawai asara kai wani na ya cuce ni yazo ya bata min rai ya taimake gare ai sanadin wannan bacin ran Allah kuma subhanahu wataala ya kankare maka zunubanka kai wani zunubi ne shi yasa Allah ya hora ka da ainihin bata maka rai dan akankare wannan zunubi din sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki fada cikin wani hadisi nan ma sai da rantsuwa yace babu wani dutse da babu wani itace da zai karce ka ko wani dutse da zaka je kai tuntube da shi yace ko kuma wata jijiya da za ta tsage ko wani gaba da zai tsage a jikinka wato sai face da abinda ya gabata na zunubinka nan ma Allah yana yafe da yawa sannan Imam al-Wahidi har yanzu yayi magana akan wannan aya yake cewa ma afallahu anhu fa huwa azzu akram min an yauda ilayhi fil akhirah wato Allah subhanahu wataala duk abin da ya yafi a duniya fa bai zai sake dawo da maganan kuma a lakira ba ma'ana in aka turo bakin cikin aka turo damuwan ko aka turo asara kawai sai asara ta same ka shikenan sanadin wannan asara Allah subhanahu wataala ya kankare maka zunubanka dan haka sai kai hakuri ka mai da lamarin ka ga Allah shi yasa akan wannan gaba ta musiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yake cewa manistar ja indil musibati ajarahu Allahu fiha wa akhlafahu khairan minha duk wanda ya koma ga Allah yayin da musiba ta zo masa Allah zai bashi ladan wannan musiba kuma zai maye masa da mafi alkhairin ta to yake komawa ga Allah idan musiba ta same ka kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha wa ana kace ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma Allah ka bani ladan wannan musiba kamar min da mafi alkhairinta lalle wannan yana da muhimmanci annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin irin wannan koda da mutuwar fitila ne dan yana zaune da matarsa Nana Aisha Allah kara mata yadda kamar in ka duba tafsirin suratul baqara shehu ya kawo wannan magana cewa sai kawai fitila ta mutu sai Nana Aisha taji annabi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma ajini fi musibati wa abdin kai rabina tace ba ya rasulullah yar fitilan nan ma annabi ya ce ai kullu ma asal mu'min fa huwa musiba duk abin da ya bata ran mu'mini mu'mini yaji ba haka ya so ba to wannan abin ya zame masa musiba sannan ce wata rana an ga wani rauni a jikin sayyidina ali karamallahu wajhu aka ce masa ma hadha wannan ko me ya faru sai yake cewa bima kasaba yadayya wa yafu an kaseer wallahi abinda hannuna ya ja min ne nan ma Allah subhanahu wataala cikin faffadan falalarsa yana gafarta da yawa to wannan kenan lalle mu zama masu komawa ga Allah a duk lokacin da musiba ta zo mana mu sani cewa Allah ba ya turo ta ne don baya son mu ba Allah ya turo ta ne yana son mu ya kankare mana zunubin mutum a nan duniya dan daman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana makankaran zunubi guda uku ne biyu suna duniya ɗaya na yana lahira Allah ya kiyaye mu da ɗayan nan shi na duniya idan ka tina kai zunubin ka ce Allah na tuba ka yafe ni astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba ka yafe ni shikenan sai a yafe maka a baka tina ba baka ce Allah na tuba ka yafe ni ba sai Allah ya jarabe ka da wannan damuwa ko asara ko kai ta addu'a baka ga an amsa ba duk wannan yana cikin wannan jarabawa din shikenan a sai addu'o'in da kake yi kai kana cewa Allah ya baka shi ko Allah ya ga galaifukan da za su cutar da kai dan haka sai a yafe maka laifukan naka maimakon abun da kake roƙon a baka din har ma Imam Al-Qurtubi akan wannan aya ya kawo labarin wani mutum da Annabi Musa alaihi salam ko wannan mutumi ya roki wani matsayi yace Annabi Musa ya roka masa wannan matsayin a wurin Allah shikenan Annabi Musa ko da yazo gun Allah bai kasa guye ba sai ya roka masa Annabi Musa yana koma sai ya samu wannan mutumin wato namun daji sun cinye shi cha sai Annabi Musa ya sake dawo gun Allah ya ce Allah wannan mutumin ya aiko ni na roka masa kuma kace ka bashi amma namun daji sun cinye shi Allah ya ce ina bashi amma ba a duniya bane a lahira ne tunda yana son abun kuma nayi alƙawarin zan bashi to dole he na mai da shi lahiran sai in bashi a can wannan abun da yake neman ba a duniya yake ba dan haka bai same shi a duniya ba dole ya gamu da wannan jarrabawa sannan har yanzu kafin mu wuce wannan aya wato ita musiba ba tana samun mutun ne don zunubin sa kadai ba musiba tana samun wasu bayin Allah waɗanda ba sa zunubi amma idan ta same su takan zame musu girmamawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa gamuwa da jarabawa babu kamar annabawan Allah amma su suna sabon Allah ne a'a don sun yi sabon Allah ne Allah yake jarraba su a'a Allah ba dan sun sabe shi ne yake jarraba su ba Allah yana jarraba su ne dan darajar su ta ƙara daukaka a wurin sa. Annabi ya ce summal amsal summal amsal sai wanda suka biyo baya da wanda suka biyo baya.